Nuka rati wa leo.
Kungiyar ɗaliban malaman makarantar firamare kenan lokacin da suka yi tattaki daga ofishinsu zuwa fadar gwamnatin jihar Borno don miƙa wasu buƙatu nasu ga gwamnatin musamman ma na abin da ya shafi albashinsu da suka ce babban abin takaici ma shi ne har yanzu a matsayinsu na malamai akwai wanda ke karɓar albashi naira 700 duk wata wanda kuma hakan suka ce ya kankanta matuƙa sannan suka kuma buƙaci gwamnatin da cewa ta karɓe kulawa da makarantun firamare daga hannun ƙananan hukumomi a cewar ta ƙananan hukumomi ba ta iya rike su ba. Kwamare Abdullahi Abisoje shi ne shugaban ƙungiyar malaman makarantun firamarin da kuma yi min jawabi game da irin waɗannan buƙatu nasu kamar haka.
Wallahi lamarin primary education yana ta taɓarɓarewa, babu kula da malami. Malamai a nan yanzu sun gwammace su je su yi aiki wa NGO as volunteer dan ibin malami wanda gwamnati yake biyan sa.
Yadda karancin biyan albashi na malami a jihar Borno?
Karancin biyan albashi na malami yana ta fluctuating. Wani malami bai yana samun kamar 700 da wani abu a wata.
Kowane
wata?
Malami
makaranta kwana 30 tukun ya samu wannan albashi. So in ka ga lamarin babu bai kyau ga harkan malanta da kuma aikin ilimi gaba daya.
Kun malamai za ku kai kamar adadi nawa ne a jihar Borno?
A jihar Borno a primary school kadai muna da malamai kamar 23,000 da yan kai.
Kabe yana kuma akwai da dama da aka kashe su za su kai nawa ne adadi?
Mutanen da aka kashe a yanzu a digirgizan da muke da shi muna da malamai 537 waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin wannan tarzoman da aka yi. Wasu an same su a cikin makaranta suna koyarwa aka kashe su wasu a gidansu wasu bomu ya tashi da su iya adadin da muka samu. Amma a verification da aka yi a state a yanzu haka state malamai muna da kusan 400 da wani abu waɗanda har yanzu ba su zo ba. Ya Allah suna hannun waɗannan mutanen ne sun mutu ne waɗannan ba mu tabbatar ba.
Akwai tsananin hukumomi da har yanzu ba ma fara biyan su wannan matakin albashi na 18,000 ba. Ku za ka yi mana ƙarin sai game da waɗannan ƙananan hukumomi?
Waɗannan ƙananan hukumomi na Hawul Biyu Askirawa ba da Chibok mun samu matsalan kuɗin da yake shiga musu a local government ba zai yiwu ya biya wannan sabon albashin ba. Ba ma sabon albashin ba, albashin da ake biyan su yanzu ma sai gwamnati ta samu wani kuɗi ta tallafa musu kafin a biya su. Shi yasa ba a samu daman an biya wannan karancin wannan kuɗin a wannan local government ba. Kamar yadda ka ji gwamna ya faɗa akwai cancancewa wanda yake so a yi baicin wannan kuma mu ma muna ganin lalle ya kamata a zanna haɗu gaba ɗaya a ga yadda za a yi wannan local government ɗin su samu biyan bukata.
Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Bukasu Shettima ya masa alƙawari yana mai cewa
in the next Northern Nigeria Governors Forum meeting coming up later in the month in Kaduna, one of the topical issues for discussion has to do with the subject matter under discuss.
Yace a taron mu da zamu na gwamnonin arewa a cikin wannan wata mai zuwa da za a gudanar a Kaduna, wannan batu dai shine zai zama abin da zamu tattauna a kai don mu tabbatar cewa mun samar da mafita game da irin wannan matsala na malaman makaranta. Zamu tabbatar mun dauki matakin da ya dace don mu ga cewa mun biya malaman makaranta mu buƙatun su, ganin cewa duk wanda ya zama wani abu a ƙasar nan tushen su daga makaranta ya fara kuma ma makarantar firamare. Ina mai alfahari da cewa ni kaina malami ne kamar ku, kuma za mu yi duk iya yadda za mu yi mu ga cewa mun taimaka malamai. A cewar gwamnatin Shettima Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wannan kiɗan tita ne, wannan batun tita ne, tita uban karatu. Idan ka haifi ɗanka ka tafi gun karatu, tita isa iyan ka farke sannan ya man sharmiga idan aje ka gane yaron idan karatu. Idan kuɗanka ya fana ɗanya ya fana biyu bai zo cikin haɗi ba, tita ka gane zai bi ki har gidansu da ido ba lafiya kai. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasiti, ya je yaman garata, ya gangara Amerika, sannan ya sauka London, ya gangaro ta Paris, sannan ya yi gida da moto malam a kwan a tashi wani tita kurai da keke, ko tita uban karatu.